rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane biyu da kuma bacewar wasu da dama sakamakon tamfona da wasu da ake zata 'yan kungiyar Boko Haram ne suka yi wa tawagar mutanen da suka tashi daga garin Maiduguri tare da harakiyar jami'an tsaro zuwa garin Dambuwa inda aka ce waɗannan mahara sun bude wuta akan wannan tawagar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chukwu ya shaida manema labarai a daren jiya Talata cewa waɗannan mahara sun bude wuta akan waɗannan tawagar motocin ne wanda ya hada da fasinjoji da ma jami'an 'yan sandan su cikin wata motar bus da ake kira Borno Express wanda ya ci har arorin ta wasu jami'an 'yan sandan guda 6 yayin da guda 57 suka samu tsira dukkanin su da ransu. Kwamishinan 'yan sandan ya ce dukkanin waɗannan 'yan sanda ne sun dawo suna nan a gari kuma za su ci gaba da wannan tafiyar. Kwamishinan 'yan sandan ya ce wannan harin ya auku ne a wani ƙauye da ake cewa Dalwa wanda bai wuce tazaran kilomita 30 ba daga babban birnin Maiduguri tun a watan Fabrairu 2016 ne dai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya sake bude wannan hanyar inda rundunar sojan ƙasar suka baiwa mabiya wannan hanyar rakiya ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa inda daga nan kuma mabiya wannan hanyar za su ci gaba da kama inda suke so sai dai su da dama sukan sha ba da daɗi ba a hannun irin waɗannan mahara wanda aka yi kiyasin cewa fiye da su 10 kenan ana kai hari kan wannan hanyar wani lokacin ma har akan kwace kayayyakin abinci a kuma shiga da su daji yayin da wani lokacin akan yi zargin cewa waɗannan mahara kan sace wasu fasinjojin.
Eyewitness accounts also reveal to us that the insurgents were firing anti-aircraft and machine guns on the 80-seater bus conveying the mobile policemen.
Ya ce shedun garin da idanu sun shaida min cewa waɗannan mahara suna bude wuta kan waɗannan kwamba da banyan bandugogin nan da ke kakkaɗo jiragen sama kan wannan doguwar mota da ke da kujeru 80 kuma ke dauke da jami'an 'yan sandan kwantar da tozorman mu wanda suke kan hanyar su na zuwa karamar hukumar askira Uba don ci gaba da samar da tsaro a wannan yanki.
In the process, 6 of them were shot, but as I speak with you now they are still stable. They are responding to treatment at University of Maiduguri Teaching Hospital. The rest of 57 of them escaped without a scratch and with all their weapons intact. Even the injured ones carried their weapons.
Yace a wannan yanayin da an harbi guda 6 daga cikin su amma kamar yadda nake magana da ku a yanzu suna nan suna murmurewa inda kuma ake musu jinya a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri. Yace guda 57 din kuwa sun tsira daga wannan hari dan babu ko kurjini da ɗayan su ya samu kuma dukkanin su suna tattare da makaman su babu makami ko guda ɗaya da ya bace nasu kai har ma waɗanda suka samu raunukan su ma bindigogin su suna hannun su. Kwamishinan yace direban da ke jan wannan motar ya gudu ya bar wannan motar dan gudun tsira da ransa sai dai waɗannan mahara sun yi kokarin tafiya da motar amma ba su samu nasarar hakan ba wanda daga bisani suka dinga bude wuta akan motar kuma jefar da ita a bakin hanya kamar yadda nake samun bayanai.
So far we have recorded no death from that mobile police unit. We've been hearing lots of stories and all that.
Yace a halin yanzu dai ba mutum ɗaya da ya mutu daga cikin tawagar 'yan sandan kwantar da tarzoman mu amma na dinga jira rahotanni daban-daban wannan dai shine gaskiyar lamarin.
The sergeant also serving with the SIB who was escorting on in front of the lorry was killed. Sergeant Bala Tise. One Mustafa Modu, driver of a Bornute government truck conveying relief materials, drugs in particular, containing drugs to IDPs. The driver was killed.
Kwamishinan ya ce sai dai akwai wani jami'in 'yan sanda da ake kira Sergeant Bala an kashe shi wanda kuma na rike wata babbar mota ne da ke dauke da kayan magani da kayayyakin abinci da za kai wa 'yan gudun hijira da kuma shi kansa direbar motar da ake kira Mustafa Modu shi ma sun kashe shi.
Comprising personnel, relations, friends and well-wishers of the deceased who are still missing in action.
Kwamishinan ya ce akwai wata kuma motar gawa da wata jami'ar 'yan sandan su da Allah ya mata rasuwa wanda ake kokarin tafiya da gawarta lokacin da aka kai wannan harin sai dai motar da ke dauke da gawan ta wuce amma waɗanda ke bayani wannan abin ya nutsa da su musamman ma 'yan uwa da abokan arziki na wannan jami'ar namu wanda da daman su yanzu haka sun ɓace amma yanzu hakan sun fara dawowa ɗaya bayan ɗaya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.